sauraro suna na Yusuf Nadago Ismaila kan mita 89.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 23 karkashin mai shari'a Sunusi Usman Atana, inda wato aka samar da sulhu ko kuma aka shiga aka zauna a teburin sulhu tsakanin wato Salmanu Ahmad da Abba Nasiru da kuma Ahmad Nasiru, waɗanda ‘yan sanda suka gurfanar da su Abba Nasiru da Ahmad Nasiru bisa zargin da ake na cewar sun cirewa shi Salmanu Ahmad haƙora guda uku, kuma wato bayan an gabatar da ita wannan takardar kunshin tuhuma a gaban kotu, an karantawa waɗannan matasa laifin da ake zargin su da shi sun amsa laifin su tun a baya. Kotun kuma ta bayar da belinsu, sai dai sun dawo sun bayyana wa kotun cewar sun yi sulhu a gida, sannan kuma sun ba shi naira 10,000 domin ya je ya sha magani. A ƙarshe kotun ta yi umarni da a ba su takarda su rubuta yarjejeniyar zaman lafiya a tsakaninsu. Wato tun da fari su waɗannan matasa sun yi zargin wannan mutum akan cewar kamar yana nema ya zai kewa mahaifiyarsu, wanda shi kuma ya bayyana cewar a matsayinsa na dattijo bai kamata a yi masa wannan zargin ba, kasancewar shi kanin mahaifinsu ne. Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 23 wadda take unguwar Noman Salant.